Sankarai ke fama sauraina nazo ka minni yar alfarma farin cikin raina lalle akwai bato mai girma to ga abin nema ya samu shi yasa anything about you is so cool when I love them call me fool I turn around them come them cool yeah baby turn around baby look at me send up my soul yeah so come again
kin san nitin sarki ne a gida har da waje ga ki pes pes kafan ki babu kauje ni kuma gashi fuska na shimfida da saje san baki gata sai miki waya in saka miki data yes tunda ina da wadata ko an dauke wuta zan kunna miki inverter you're the queen of my heart my body and my soul kice kike ba da me whenever I am feeling cold indai babu ke my life is useless kaman yadda masu shan shisha suke ganin flavor in ba call